ɗan majalisar koli na wannan kungiya, shugaba na jihar Adamawa Alhaji Sahabu Magaji, shi ma muna gayyata shi zuwa high table. Magana ta girma, bari in dakata tukunna dan ina waigawa na ga shugaba yana shigowa da kanshi a cikin wannan masallaci mai albarka. Naga shi mai girma DJ da na fara ambato ga yanan ya tarbo shugaba. Na'am, ga shugaba na wannan kungiya ta muta jama'a tibatu bid'a wa iqamati sunna na kasa, shugaban haɗin kan kungiyoyin ahli sunna na garbi ifriqiya da turai, fadilatu shekul doktor imam abdullahi balalau ya shigo ya zauna. Shugaba, muna maka barka da shigowa wannan masallaci mai albarka. Tare da shi ga shi mai girma DJ, ga ta malam da ka dan yi hakuri, da Allah a yi hakuri, ka yi hakuri don girman Allah ka koma ka zauna. Yi hakuri, a yi hakuri don Allah, yi hakuri don Allah, kowa don Allah ya yi hakuri ya zauna inda yake don mu ci gaba da abin da za mu yi. Don Allah a yi hakuri. Bayan shi mai girma DJ da shugaban jihar Adamawa Alhaji Sahabu Magaji da na gayyato, muna gayyatar Malam Ahmad Mukhtar daga Jamhuriyar Kamaru, yana tattare shi ma ya taso ya zo ya zauna a nan ta tebur. Na'am, insha Allahu ta'ala za mu ci gaba da kiran waɗanda za su zo haya table ɗaya bayan ɗaya. Bayan yanzu zan yi amfani da wannan dama mu bude wannan zama da karatun Alƙur'ani mai girma. Bari in gayyato ɗaya daga cikin limamanmu na wannan kungiya musamman a nan headquarter, dan uwa Imam Abbas Udairu, ya zo ya karanta mana wasu ayoyi na Alƙur'ani kafin mu ci gaba insha Allahu ta'ala. Imam Abbas Udairu, ka zo ka karanta mana wasu ayoyi na Alƙur'ani kafin mu ci gaba insha Allahu ta'ala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
ما شاء الله قرأتن القرآن في نمك سورارا تجابكين على رمى Abbas Udairu, Allah ya saka masa da alkhairi. Muna gayyatar shugaban kungiya na jihar Bauchi, Professor Zubairu Madaki, da ya hawo nan ha tebur. Professor Malam Zubairu Abubakar Madaki, shugaban kungiya na jihar Bauchi, ka hawo nan ha tebur. Insha Allah ta'ala tunda mun saurari karatun Al-Qur'ani mai girma bari mu yi amfani da wannan dama insha Allah ta'ala mu gayyato shugaban kungiya na ƙasa fadilatu Sheikh Dr. Imam Abdullahi Balalo yazo ya bude wannan taro bi iznillah ta'ala. Insha Allah ta'ala,
by His mercy's guidance, we gather here again in the capital city of Nigeria, in the headquarter of Jubu'is, Jamaat Izarat al-Bid'a wa Iqamat al-Sunnah, under the leadership of our able leader, Sheikh Dr. Abdullahi Balalo and his teams, in making sure that the organization is not left out year in, year out, regarding issues of tafsir in Nigeria and across Africa as a whole. This is the 15th seminar on tafsir, and this year tafsir, inshallah, this year's seminar and conference, the theme is roadmap for ulama and community leader in the economic challenge. And this came a better time than this particular time we are in. And our MC already have introduced our guests that are here, our leaders are here. Without further much ado, bi-idhnillahi ta'ala, he has called the first person who has opened the floor with the recitation of the glorious Quran, which one of the imam in this masjid here, Imam Abbas Udairu, recite the Quran for us. And now, he call on our able leader. Seminar open, and which inshallah ta'ala, to call him, so that he will come inshallah ta'ala, and declare the seminar open bi-iznillahi ta'ala.
Naam, kafin iso shugaba, muna maraba da zuwan ɗaya daga cikin limamanmu a UK, ƙasar Turai kenan, a Ingila, Imam Abdulrazak, ga yanan muna zaune da shi. Imam, muna maka barka da shigowa wannan taro mai albarka. Da Allah, an ƙara sanarwa, ya kamata idan wasu daga baya suka shigo, da Allah wanda ke kusa da mutum sai ya sanar da shi. Sai an yi hakuri da Allah da tsarin nan, a yi hakuri da gaishe-gaishen nan. Idan aka ce kowa sai ya zo ya gaisa da shugaba, to ba za mu yi abin da ke nan ba. Sannan a daidai lokaci irin wannan, shi shugaban yana da buƙatar ya tsara kanshi ta yadda zai ainihin wato fuskanci mu. Ina fatan an fahimta. Don girman Allah zuwa gaisuwan nan a yi hakuri. Kuma sannan in za a lura duk duniya kallon mu yake, Allah shi gafarta mana, da Allah a yi ƙoƙari a kiyaye wannan. Shugaba, ku fadda mashhuran ma'azura, Allah muke roƙo ya taimake kai daidai ta harshenka. Allah ya amfanar da mu da abin da zamu yi.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا كبرت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلي وسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى مدي أما بعد masu girma masu daraja mahalarta wannan bita wannan seminar wannan daura conference tun daga babban director na wannan kungiya director general ofishin shugaba director na seminar da kansa director na basic education da sauran directorci da nake iya gani na wannan kungiya mai albarka da sauran shugabanni daga jihohi a nan Najeriya ɗaya daga cikin bakinmu mahalarta wannan taro Imam Nasabin Sisters Masjid a birnin London Imam Abdulrazak da sauran ƴan agaji da ƴan uwa mahalarta daga jihohi ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, lalle akwai Mujibu Ahmad Mukhtar daga Gaundare Jamhuriyar Kamaru. Ina ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kaddara haduwarmu don bude wannan semina na wannan shekara, ina tsammani na 15 kenan ko wannan shekara ta 2025 hijira 1446. Ina fata yadda muka soma bude wannan taro a yau, Allah muke roƙo subhanahu wa ta'ala shi mana jagora, Allah ya bude zukatanmu don karɓar irin bita da karantarwa da faɗakarwa da samu a hanya da za a yi, musamman ma malamai masu tafsirin Alƙur'ani mai girma waɗanda su ne wakilan wannan ƙungiya da za su kasance tare da al'ummanmu a watan azumin Ramadan. Za su zauna har na tsawon wata guda don tafsirin Alƙur'ani mai girma. Ina fata wannan faɗakarwa da za a yi mana zai zamanto wani roadmap guideline, zai irshadinmu ya nuna mana menene ya kamata mu yi a lokacin da ainihin wato muke tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan Ramadan mai zuwa. Kada ku manta kuna matsayin wakilan wannan ƙungiya mai albarka, ƙungiya da taifice wurin karantar da sunnan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ko'ina a wannan ƙasa ta mu Najeriya, a Afirka da ma duniyar musulmi baƙaƙen fata duk inda suke suna bibiyan wannan ƙungiya mai albarka. Ina tabbatar muku ba wakilcan wannan ƙungiya kawai kuke yi ba, al'umma musulmin ma Najeriya da Afirka sun ɗauki wannan ƙungiya a matsayin ƙungiya da take wakiltar su. Shi yasa idan ba ku manta ba, ƴan kwanaki kaɗan da suka wuce muna jawabi wa ƴaƴan wannan ƙungiya in zan buɗe jawabi da nakan ce ƴan uwana ƴan izana saboda masu sauraro da nake bayani da su a lokacin ina zato ina isa da sako ne na wannan kungiya amma kungiyar ta canja ta wuce duk inda ake zamani ba ƴan izana kawai ke sauraron ta ba shi yasa duk lokacin da aka faɗi wani kalma da ta yi nauyi ko ba a gane ba sai ya zamanto cece ku ce ta ko ina mu bar ku da aiki ko yayin kungiya kuna ta karewa saboda biyayyanku da da'arku ina muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi wasu bayanai da muka yi babu wani ɗaiɗaikunku da muka zauna muka ce ga abin da ya faru alhalin haɗuwa ce kungiyar da kun aminta a matsayin wakilinku ne ko kuna wakiltan ko da mun tattauna wata ƙadiyya tare da jagorori na ƙasa don maslahan al'umma idan mun ɗauki wani matsaya mun yi bayanin matsayan in dai muddin ba sabawa Allah ya ba ba sabawa manzon Allah ya ba za ku ɗauka daga inda muke ku yi ta bayani duk da an samu waɗansu da suka yi gajiyar haƙuri suka kasa har suka rika mayar mana da martani ta hanyar social media a matsayinsu na ƴaƴan wannan ƙungiya ba mu yi mamaki ba ƴan adam suke mu ma ƴan adam muna iya yin kuskure amma addu'a da muke yi shi ne mafi rinjayen al'ummarmu a wannan ƙungiya yayin da suka saurari wani jawabi daga gare mu ɗauka suka yi suka rika bayanai fiye da ma bayanin da mu muke tsammanin haka abin yake har sai lokacin da muka zo muka yi bayanin suka ƙara faɗaɗawa wannan yake nuna cikakken ɗa'a da biyayya da kuke mana akan bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba zai hana ba in kun ga mun yi kuskure kuna da hanyoyin da za ku yi mana nasiha a matsayin jagororin kofar mu a buɗe take zai zama kuskure ga ɗan wannan ƙungiya ya fito ya yi mana nasiha ta hanyar media shi ma bai yi wa kansa adalci ba tunda kofar ba a kulle ta ba to ina fata wannan kungiya irin yadda take bunƙasa take ƙara karɓuwa a ko'ina a duniya to wannan ya karantar da ku kuma ya karantar da mu duk wanda zai zauna a wurin tafsiri to yanzu saƙon da yake aikawa fa ba zuwa ga ƴan izala ba ne kawai nan nake so in sauko saƙo ne da yake turawa ko yake karantarwa ga musulmin wannan ƙasa baki ɗaya ga musulman nahiyar Afirka baki ɗaya ga musulmin duniya baki ɗaya masu fahimtar harshen mu na Hausa to don haka ya zama to amana da jin tsoron Allah wurin isar da wannan saƙo saboda Allah ko da kana da wani damuwa a ranka tsakaninka da wani to kar ka yi amfani da mimbarinmu da aka baka amana mu ma aka ba mu amanar wannan mimbari wannan kujera wannan mimbari na huduba wannan mimbari na tafsirin alqur'ani amana ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin da akwai wani a bayan kasa da zai iya gadon annabawa to maluma ne duk da cewa ba a gadon annabta amma ana gadon malanta karantarwa da isa da sako na Allah subhanahu wataala saboda haka ina fata ku bude zukatanku ku saurari irin karantarwa da za a yi kuma ku ɗauka da sakonnin da za a ɗauka a yi ƙoƙarin isar da shi don karantar da al'ummarmu a wannan ƙasa mai albarka don jan hankalin al'umma da hikima kamar da Ƙur'ani ya koyar da mu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana kenan duk hikimar da zaka iya yi ba ta wuce ko baya wuce al'qur'ani da sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magabata sun yi tafsirin al'qur'ani mai girma sun karantar sun yi bayani to ina fata wayannan wakilai za su ɗauki wannan saƙo su isar da shi zuwa ko ina ina addu'a Allah madaukakin sarki ya ba mu haƙuri da jimriya na sauraron abin da za a karantar da mu kuma ku yi haƙuri ya kamata a ce an fara wannan taro a wurin conference center ɗinmu na wannan ƙungiya da farko wanda insha Allahu ana ƙoƙarin kammala ayyuka a wurin ta yi zuwa yamma ya zamanto an koma wurin don a yi wannan taro ko a ci gaba da wannan taro ina addu'a yadda aka shigo lafiya Allah ya sa a yi taron lafiya a tashi lafiya insha Allah. saboda haka ina fata za a yi wannan taro lafiya kuma in an tashi komawa a koma da tsare-tsare masu muhimmanci da aka samu wanda za a je a karantar da al'umma bayan an yi bayanai na tafsiri to akwai kuma dunkulallun sakonni na wannan kungiya duk wanda ke karkashin wannan kungiya kungiyar tana da tsari to kare yadda ya fita wajen tsarin wannan kungiya sakonnin da za a karantar sannan ina kira ga maluma masu tafsirin alqur'ani mai girma anan za mu yi posting malamai mu tura su cikin Najeriya da alaramomi masu jan baki da ma wajen Najeriya wannan karo masu halartar taron kun ga har akwai mutanen United Kingdom ma'ana mutanen London to sun nemi daga nan mu tura musu da wakili wanda zai je kasar London yayin tafsirin alqur'ani mai girma abin murna ne abin farin ciki kuma ina sanar da ku cewa an jima kadan da yamma wata kila za ku ga wakilin kuma America daga America yau da safe ya sauka kamar karfe 4 da rabi ya taso daga America tun shekaran jiya don ya halarci wannan taro a madadin Ibadur Rahman kungiyar Ahlus Sunna ta America wanda ita ma insha Allah suna tsammanin turawa amma sun debo da fadi so suke so waye mu ba su malam Kabiru Gombe da tafsiri a America nace a lokaci da yaba koyi abu gaba kadan in Allah ya yarda zamu duba mu ga abin da ya kamata ayi insha Allah amma dai in Allah ya yarda wakilin su shi ma zai shigo don alatan wannan taro da ganin me ya kamata ayi da wasu kasashen Afirka sannan in Allah ya yarda akwai wani babban bako daga cikin manya-manyan kungiyoyin addinin musulunci da ke kasar Kuwait balarabe ne in Allah ya yarda zai yi musharaka tare da mu ko da tsakanin sallar magariba da isha ya jefa mana yan kalmomi ɗaya ko biyu ya mana fatan alkhairi a wannan taro waɗanda in kun lura taron ya rikide ya ƙara rikidewa ya zamanto taro ne na duniya baki ɗaya don haka wannan kungiya irin ci gaba da take samu irin ɗaukaka da take samu sai dai mu ƙara godiya wa Allah sannan kuma mu ƙara haƙuri da juna mu zama sanadiyan haɗa kan kungiyoyin Ahlus Sunna na Najeriya da Afirka da duniya ma baki ɗaya mu zama sanadiyan haɗa kan al'ummar musulmi ko yi haƙuri da duk irin abubuwa da yake ta gudana a ko'ina haƙurinmu shi zai ƙara taimakonmu Allah ya ƙara taimakonmu Allah shi ƙara mana jagora ba zan gushe ba duk inda na tsaya sai na ƙara ja hankalin ƴan uwa masu rubuce-rubuce da masu maganganu ta hanyar social media duk abin da za ku rubuta alkhairi duk wanda ya faɗi magana mummuna ko yi wata jifa ko yi wata ƙazafi ko wani abu mai kama da haka ku ƙyale shi da Allah Allah madaukakin sarki zai mana maganin dukkan damuwa kuma zai kasance tare da mu zai ƙara haska mana ya sanya mu akan hanyar da ya kamata mu tsaya akan turba alqur'ani da sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata da wannan kalma nake bude wannan taro da sunan Allah mai rahama mai jin kai insha Allah na gabatar da wannan wato taro ko bude shi don a fara tattaunawa a fara gabatar da asidun da za a gabatar domin mahalarta su fa'idantu da abin da za a karanta da mu ina fata Allah ya mana jagora Allah subhanahu wataala ya sanya albarka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lokacin da za a ci gaba da tattaunawa in an koma can Allah ya yarda za mu koma mu ma ƙasa mu zamanto dalibai da za mu ɗauki ilimi daga malaman da za su karanta da mu don muna shugabantan ku ba ya nuna mun san komai ba za mu ƙara fahimta daga maluman da Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da su don su karantar da mu ƙara gane makamashin aiki mu gane yadda za a yi tafsirin alqur'ani mai girma mu gane yadda za a karantar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da ku don mu ƙara ƙarfafa ku wurin neman ilimi mu da ku baki ɗaya al'alimu wal muta'allimu sharikani fil khair wala khaira fi sa'irin nas assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh lokacin da shugaba yake gabatar da bude wannan taro mai albarka na seminar sai ga shigowar trustee na wannan kungiya director na da'awa shugaba na kungiyar jama'a ce za ta bi da'awa iqamatu sunna na jihar Katsina Sheikh Malami Dattijo Fadilatu Sheikh Dr. Yakubu Musa Hassan Katsina sautin sunna ya shigo a karamar Allah muna maka barka da shigowa tare da malam akwai shugaban majalisa alramoni na kasa alramma Abubakar Adam daga katsina shima yan uwa masu albarka sanda shugaba ya shigo tare ke da director na education wato basic education dr ointe professor Ibrahim Abdullahi Sani Rijiyar Lemo akwai shugabanni na jihohi da muke tattare da sunan Allah ya maki shugaba wanda ya kamata a ce mun kira su zuwa haya table da shugabanni na majalisar malamai na jihohi kaman shugaba na Benue muna tare da shi shugaban Abuja muna tare da shi shugaba na ainihin wato jihar Kogi muna tare da shi haka nan shugaba na jihar Adamawa na ambace shi tun dazu da sauran shugabanni na jihohi waɗanda muke tattare da sunan kowa gurgurdan matsayin sa muna mashi barka da zuwa da sauran manya-manyan malaman mu yanzu abin da ke gaban mu shine jawabi na ainihin wato daraktan da'awa sannan shugaban kwamitin tafsiri na kasa fadilatu Sheikhul Doctor Yakubu Musa Hassan Katsina Sauti Sunna yana da nashi kalmomi da zai yi mana a daidai wannan lokaci na iyaye Allah madaukakin sarki nake roko ya taimaki malam ya daidaita harshen sa